الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقاعدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك مدساكي هدواء wannan yammaci na Asabar daren Lahadi 16 ga watan 3 shekara ta 1448 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yayi daidai da 29 ga watan 8 shekara ta 2026 miladiya. Ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatun mu na littafin Aqidatul Atfal fi tauhidil muta'al, aqidar yara wajen kadaita Allah madaukaki, wanda kuma wannan karon zai kasance mana darasi na hudu a cikin wannan littafi na biyu a wannan masallaci na Umar bin al-Khattab a unguwar diaspora babban birnin Yamai jamhuriyar Niger. Muna fata Allah madaukin sarki ya mana jagoranci. A darasi da ya gabata muna bayani akan abin da ya shahi malam da ya tambaya akan me ake ce ma tauhidi, menene tauhidi. Malam ya ce huwa ifradullahi bil ibada, yace shi tauhidi shine kadaita Allah da bauta. So muna cikin bayani mun kai gabar da muka kawo kan cewa tauhidi ya rabu gida uku, wanda ba wai malamai ne suka raba shi haka kawai ba. Mun karanto ayoyi a wancan lokaci da suke nuni akan cewa dama tauhidin haka yake tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To muna bangare na uku, tauhidul asma'i was sifat, muna cikin bayani sai lokaci ya mana halinsa. Za mu dan ƙara bayani kadan a gurguje sai mu je zuwa ga tambaya ta gaba. Ina maimaitawa yanda karatun mu yake kasancewa, shine zamu karanta mu fassara, sannan kuma sai mu dawo in mun karanta mun fassara mu kai gabar da zamu tsaya ko tambayar da zamu tsaya, sannan sai mu komo baya mu kawo ayoyi da hadisai karkashin wannan abin da ya shahi tambayar da malam ya kawo. Sannan akwai wata mas'ala ko wata shubha wanda muka iya kaiwa gare ta sai mu kawo. To malam yayi mana bayani akan abin da ya shahi tauhidul asma'i was sifat. Bayan mun ga menene ake ce ma tauhidul asma'i was sifat, malamai suna cewa shine mutun ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki sunan da Allah ya tabbatar ma kansa. Duk sunan da Allah ya kira kansa da shi, to wajibinka ne ka tabbatar ma Allah madaukakin sarki wannan sunan. Sannan kuma duk sunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Allah da shi ko ya tabbatar akan Allah madaukakin ko ya tabbatar zuwa ga Allah madaukakin sarki, domin mas'ala ta aqida la yajibu al-istiwa ala Allah la haqiqatan wala majazan, nace ya tabbatar akan Allah, wannan bai dace ba a mas'ala ta aqida, ya tabbatar zuwa ga Allah domin babu abin da yake saman Allah, Allah madaukakin sarki shine saman kowa. To duk sunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah madaukakin sarki da shi zaka tabbatar da wannan. Sannan duk siffar da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa, wajibinka ne ka tabbatar ma Allah madaukakin sarki. Sannan kuma duk siffar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma Allah, shi ma zaka tabbatar ba tare da abin da ya shahi min ghairi tahrifin, shine abin da suke cewa min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tashbihin, ba tare da ka sauya ma'anar wannan sunan ba. Shine tahrif, ka sauya ma'anar, kai kokarin yin wani abu, yin bayani kan cewa ga abin da Allah ya ce yadullahi, sai ka ringa cewa a ai quwwatullah, a ka bar shi a yannan yanda Allah madaukakin sarki ya hudi. Sannan kuma wala ta'ti, ba tare da kuma wofintarwa ba, ka korewa, ba tare da ka kore ba kan cewa Allah ya ce Allah madaukakin sarki yana gani, ka ce a ya za a yi a ce Allah yana gani, babu wannan maganar. Sannan kuma wala takyifin, sannan ba za ka ce ba gashi yanda yake kamar kaza kaza abinda Allah madaukin sarki wannan duka ba tare da kayi wannan ba sannan kuma wala tamfilin ba tare da kana masalawa ba kana cewa ai tamkar irin na kaza a'a baka wannan kawai abinda Allah ya tabbatar ma kansa shikenan sai kai shiru akai me yasa saboda zatin Allah madaukakin sarki ya bambanta da zatin bayi shi Allah madaukakin sarki shine Allah komi nashi wanda ya dace da girman sa ne da daukakar sa duk wani abu kuma da ya shahi bayi su ma wanda ya dace da nakasun su domin duk abinda aka jingina ma bayi kuma wanda sifa ce ta Allah madaukakin sarki to wannan ta bayi naqisa ake kiranta tana da tawaya kwarai da gaske me yasa misali Allah madaukakin sarki ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tausayi mai tsananin tausayi ne ga bayin sa karshen suratul tauba Allah madaukakin sarki yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah madaukakin sarki yace shi Annabi sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin mu'minai raufun mai tausayin su ne rahimun kuma mai jin kansu ne yana tausaya musu yana jin kansu kuma Allah madaukakin sarki ya kira kansa da cewa wa kana bil mu'minina rahima Allah madaukakin sarki ya kasance game da mu'minai mai abin da ya shahi mai jin kansu ne mai tausaya musu ne to anan ba za ka ce yanda Allah madaukakin sarki yake tausayin bayinsa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tausaya musu ba a'a wannan abin da ya shahi sifa ta Allah madaukakin sarki ta tausayi wadda ta dace da Allah domin babu wanda ya kai Allah tausayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan ka dawo bangaren halittu ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tausayin halittu musamman kuma abin da ya shahi musulmai kai hatta wanda ba musulman ba domin hadisi daga ko asar da ya tabbata wannan matar da ta zo lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rasa ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su Ali ibn Abi Talib su je su kawo ruwa sai suka hadu da wannan matar wadda ba musulma ba a lokacin da suka hadu da ita ta dauko ruwa a cikin tulu suka tambaye ta ina ne za su samu ruwa take gaya musu ai tsakanin su da ruwa ina ga in ban manta ba suna da tahiyyar wuni kwana uku da yini uku ma'ana kenan su san duza sai sun yi awa 72 inda za su samu ruwa sai suka ce mata ai dole za su kai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya gwada mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo shan ruwan nan duk sahabbai suka sha ruwa kowa ya sha ruwa amma ruwan nan nata yanda ka san an kara shi bai wai rage ba wai ya rage ba yanda ka san ma an kara shi to wannan matar saboda tausayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimfida wani kyalle nashi yace a mata kyauta wannan baiwa Allah haka aka yi ta hiddo kyauta ana sawa aka yi mata kyauta aka bata sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ma kauyen su garun su manzo Allah bai kai hari ba saboda a lokacin ana zuwa ana musulmantar da abinda ya shahi kauyika to ita garun su saboda wannan karamcin da ta yi musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyal kaga ta kafire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tausayin su ba wai mu'mine kadai ba to ballantana kuma uwa uba mu'mine to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana tausayi to amma kaga anan ba za ka ce irin tausayin da Allah yake haka ne manzo Allah yake ba a'a wannan shirka ma Allah ne ba za ka wada haka ba saboda kana kokarin kwatanta kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matsayin Allah alhali ba haka ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a matsayin shi na Annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah wanda yafi kowa daraja a bayi ba wanda ya kai shi daraja amma kuma idan za a hada shi da Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa kasa saboda Allah madaukakin sarki shine karshe shine ya halitti Annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shi zai nuna maka cewa duk sifar da Allah madaukakin sarki ya siffantu da ita to koda an jingina ta ga bayi to ba guda ne ba ta bayin nan tana da tawaya shi yasa ma akwai wata ka'ida da suke kawowa malaman aqida akan cewa laysa kullu ishtirakin fil ismi yastalzimu at-tamathul fil haqiqati wal kayfiyya suna cewa ba wai kowane abu ne idan suka yi musharaka ba suka zo tare misali wata sifa aka hodi ma abu guda biyu ko mutane guda biyu ko wasu abubuwa zati guda biyu to ba wannan abin da aka gaya musu ba shine yake nuna cewa kwatankwacin suke na wannan daban yake na wannan daban yake kuma iya daga ciki dama nace shubuhat da ake kawowa wanda shine yasa ma zamu yi bayani karkashin wannan abin da ya shahi al-asma tauhidul asma'i was sifat shine kan cewa idan kace wai Allah madaukakin sarki yana magana sai a ce kana kokarin kamanta Allah da bawa a'a wanda ya faɗi maganar cewa kai kana kokarin kamanta Allah da bayi shine ya kamanta Allah da bayi ba kai ba me yasa saboda shi a karan kanshi ya san yana da kunne kuma ya san zomo yana da kunne idan kace mishi kun zomo yana da kunne ai ba zai sa a ran shi cewa zomon nan kunnen shi irin nashi ne ba ya san zomo kunnen shi ne na zomo shi ma kuma dan adam kunnen shi ne na dan adam to ta yaya za a yi dan an yi magana akan Allah wai dan an ce Allah yana magana kuma kace wai ana kokarin kamanta shi da bayi a'a Allah yana magana yanda ya dace da girman Allah madaukakin sarki da daukakar sa ba irin yanda muke bane ba Allah madaukakin sarki a alqur'ani in ma kai dan qur'ani yoni ne Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wa kallama Allahu Musa takliman to nan ya zaka yake tawilin wannan magana Allah ya ce wa kallama Allahu ni dai ban san yanda za a yi tawilin wannan kallama ba a maida shi wani abu Allah ya ce yayi ma annabi Allah yayi ma annabi Musa magana sai Allah kuma yayi taukidi yace takliman magana dai ba mun san magana ba to amma bamu san yaya Allah yayi magana da annabi Musa ba wannan Allah bai gaya mana ba amma dai Allah ya ce mi yayi magana ma annabi Musa sai mu yarda domin akwai abin da ake kawowa shi Allah madaukakin sarki wa shine ya halice mu kuma Allah shi ya sabkar da alqur'ani kuma Allah madaukakin sarki shine ya sa mana in wai hankalin da muke tunanin muna da shi shine ya sa mana hankalin nan to ta ya ne ne za a yi Allah yayi magana wai shi Allah ba zai iya amfani da lafazin da ya kamata ba sai kai ne zaka ce zaka gyara kafi sanin hakikanin Allah madu kafi shi sani ne Allah madaukakin sarki yafi kowa sanin kansa shi yasa al-Imam Malik ai da aka zo magana akan abin da ya shi al-istiwa wani ya tambaye shi Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa da Allah madaukakin sarki yace Ar-Rahman ubangiji Ar-Rahman Allah mai rahama 'ala al-'arshi istawa ya daidaita akan al-'arshi to sai wani yake tambaya yaya ne ne Allah ya daidaita kaga wannan karambani ne saboda ba a saka ba kai dai kawai an ce maka Allah ya daidaita akan al-'arshi ki ya kishingida shikenan sami'ta wa ata'ata shikenan kai shiru kaji ka yi da'a ma Allah madaukakin sarki amma in kace zaka yi wasu abubuwa yanzu ne zaka lalace zaka kai zuwa ga wasu abubuwa Imam Malik yace ai al-istiwa ma'lum yace shi dai kishingida ko daidaito shi wannan mun sani amma wal kayf yaya Allah yake shingida yace wannan mu bamu sani ba majhulun bamu sani ba yace kai ba ma shi kadai ba was'alu anhu bid'a yace kai tambaya akan ma yanda Allah ya daidaita yace bid'a ne yace kai ka zama dan bid'a ku hidda mun shi daga nan to kadiba kaga fa Allah da yace maka kawai ya daidaita akan al-arshi shikenan sai kai shiru shi yasa al-Imam al-Qahtani a cikin Nuniyatul Qahtani ya kawo lokacin da yake magana akan saboda yana magana akan maganar Allah sai yake kawo wasu abiyat da yake magana akan Allah madaukakin sarki yayi magana shine malam yake cewa to ina ga zan dan rera yanda ake karanta su malam yake cewa fallahu rabbi lam yazal متكلما حق إذا ما شاء ذو إحساني نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان هذا حديث نبينا عن ربه صدق بلا كذب ولا بهتان لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعياني لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكاني وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان awannan abiyat yake cewa fa Allahu Rabbi lam yazal mutakallima yace Allah ubangijina yace lam yazal mutakallima tun fil azal bai gushe ba yana magana yace kuma wannan maganar haqqan idza ma sha'a zu ihsan yace da gaske a lokacin da Allah ya ga dama ma'abucin kyautatawa duk lokacin da Allah ya ga damar magana zai yi magana yace bai gushe ba Allah dama yana magana tun fil azal yace kuma nada bi sautin hina kallama abdahu yace ya kira da sauti a lokacin da yayi magana da bawansa shine ayyace Musa da muka karanto aya wa kallama Allahu Musa taklima yace ai ya kira ya annabi Musa yayi magana da shi fa asma'ahu bila kitmani yaji yadda annabi Musa wannan maganar da Allah ya masa kai tsaye ba tare da wai boyewa ko wani abu makamancin haka ba Allah madaukin sarki ya ji yadda annabi Musa ya ji wannan mi wannan abin da ya shahi muryar magana ta Allah madaukin sarki kuma sai malam yace wa kadha yunadi fil qiyamati rabbuna yace kuma haka a ranar alqiyama Allah zai yi magana zai yi kira zai ce mi yace jahran fayasma'u sautahu thaqalan yace za su ji abin da ya shahi aljanu da mutane za su ji maganar Allah a bayyane menene Allah zai ce yace an ya ibadi ansituli wasma'u yace zai ce ya ku bayina ansituli ku yi shiru a gare ni wasma'u ku saurari qaulal ilahil malikid dayyan yace ku saurari maganar ubangiji Allah madaukakin sarki wanda yake mai mulki sannan yace wannan maganar yace hadha hadithu nabiyina an rabbihi sidqan bila kadhibin wala buhtan yace wannan cewa Allah zai kira a ranar alqiyama ya kira bayinsa yace magana ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan magana wadda take tabbatatta ta tabbata a hadisai ingantattu babu wani abin da ya shahi ƙarya game da wannan sannan kuma babu kage haka Allah madaukakin sarki zai yi magana zai kira bayinsa yace lasna nushabbihu sautahu bikalamina kaga inda nake so in zo yace da muka ce Allah yana magana yace lasna nushabbihu sautahu ba wai muna kamanta sautin Allah bane bikalamina da maganar da muke yi yace saboda mi yace id laysa yudraku wasfuhu bi'yan yace saboda ba yanda za a yi a riski sifar Allah madaukakin sarki ba ta hanyar gani ko wani abu makamancin haka ba za ka taba riska sifar Allah ba ba wanda zai iya riska sifar Allah me yasa yace kuma la tahsurul awhamu mablagha dhatihi yace tunanin mutum ko rayayen mutum da zai raya mishi a zuciyar shi yace ba zai taba kewaye ba zai iya kai matukar zatin Allah madaukakin sarki wai har ya gane Allah madaukakin sarki yace abadan har abada yace sannan wala yahwihi qutur makani sannan kuma babu wani waje da yake kewaye Allah madaukakin sarki shi Allah shine yake kewaye kowa da kowa yace kuma wa huwa almuhit bi kulli shay'in ilmu ilminsa ya kewaye kowa da komai min ghairi ighfalin wala nisyan ba tare da gengedi ba ko mantuwa Allah madaukakin sarki da kansa yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm yace to man za yukayifu zatahu wa sifatihi wa huwa alqadim mukawwinul akwan wane ne ma zai abinda ya shaye zai daidaita zatin Allah madaukakin sarki da sifarka ba zai taba yuwa ba ya kai me wannan yace wa huwa alqadim ba zai taba yuwa ba saboda shi Allah shine alqadim da dadde mukawwinul akwan wanda shine yake kasantar da abubuwa su kasance malam da karshe yace subhanahu sarkin zati ya tabbata ga Allah malikan wanda yake mulki ala al'arshi stawa wanda ya daidaita akan al'arshi yace wa hawa jami'al mulki was sultan, kuma ya kewaye dukkan abin da ya shahi mulki da kuma abin da ya shahi sarakuna, duk mamallaka da sarakuna Allah madaukakin sarki shine ya kewaye su. Kaga anan malaika mana bayani akan me Allah yana magana, maganar Allah amma ba irin tamu ba, wadda ta dace da girman Allah madaukakin sarki. To kaga wannan idan kai haka zaka zauna lahiya. To Allah madaukakin sarki da yace Allah madaukakin sarki wa huwa al-ghafurur rahim, shi Allah madaukakin sarki al-ghafur mai yawan gafara ne, ar-rahim mai yawan jinkan bayinsa ne, bayan ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ar-rahim, kenan nan zamu gane cewa rahmar Allah ba ɗaya ne take da rahmar annabi sallallahu alaihi wasallam ba. To ballantana kuma haka ce zaka kamanta da sauran mutane. A takaice dai ƴan uwa, wannan shine dan karin bayani da zai akan abin da ya shahi siffar Allah. Duk wata sifa ta Allah da ta tabbata, to zaka tabbatar ma Allah madaukakin sarki wannan sifar, ba tare da kana tunanin ya take ba ko kana kokarin kamanta ta da irin sifar wani. A'a, ba za ka yi haka ba, saboda in kai haka zaka zamanto ka bar hanya. Allah madaukakin sarki ya kare mu. To malam sai yayi mana tambaya ta gaba, yake cewa saboda menene Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni, limadha arsalallahu ar-rusula. Malam yace arsalahum liyuhaqqiqut tauhid, su manzanni Allah madaukakin sarki ya aiko su ne dan su tabbatar da tauhidi. Domin lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam, bayan abinda Allah ya kaddara ne ya kasance a aljanna tsakanin shi da shaydan da Hawwa, abin ya kasance har aka maido su cikin duniya, to sai ya zamanto a lokacin ana bautar Allah dari bisa dari, har inda aka kai wani mataki wanda mutane sun fara sabka daga bautar Allah madaukakin sarki, sai Allah madaukakin sarki ya turo da annabawa. Me yasa? Saboda sun sabka daga abin da ya shahi tauhidi, kadaita Allah madaukakin sarki. To shine sai malam yace ai wannan annabawan ko manzanni da Allah yake aikowa suna zauwa ne dan su tabbatar da tauhidi, ma'ana duk manzo da kaga yazo, to mutanen da aka aiko shi gare su sun hasa bautar Allah ne, sun koma bautar wani abu makamancin haka, sai Allah ya turo shi dan shi ya tabbatar da a koma bautar Allah wanda ya halice su gaba daya. In kuma an turo ne wanda aka turo ga baki ɗaya zuwa ga duniya gaba ɗaya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga duk da akwai wasu annabawan da akwai shari'ar annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗaiɗaiku daga cikin mutane, domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba larabe ne, an turo shi ne daga cikin larabawa, amma shi manzon Allah ya zo ne zuwa ga kowa. To amma a lokacin akwai nasaru, akwai kuma abin da ya shahi yahudawa, wanda dukansu suna amfani da littattafansu a lokacin, amma wanda suka sauya, saboda Allah madaukakin sarki shi ya bada labari akan cewa sun sauya wani abu daga ciki. Zaka ga suna yuharrifuna al-kalima an mawadi'i, haka suke yi, sai su zo su dauki littafin sai su sauya, wannan maganar ta saba masar ransu, sai su goge ta sai su rubuta abin da ya daidai da san ransu, haka nan ne suke suna ta sauya littafin. Shi yasa zaka ga yanzu an zo, in ka je Bible ka dauki Bible, akwai Nouveau Testament, akwai Ancient Testament, akwai sabon alkawali, akwai tsohon alkawali. Ha, ka waka ga tsohon alkawali da sabon alkawali, annabi Isa ne ya dawo aka sake mishi wahayi ya zama sabon alkawali, koko su dai ne suka sauya ma kansu abin da ya daidai da san ransu, su ne suka sauya ma kansu. To shi yasa sai mun kiyaye irin wannan abubuwan. To kaga sai Allah madaukakin sarki yake aiko da annabawa haka, sannan Allah madaukakin sarki ya aiko su ne su wannan annabawan, bayan dan su tabbatar da tauhidi, dan kuma su yi abin da ya shahi su isar da sakon Allah zuwa ga bayi. Duk da sakon isar da sakon Allah madaukakin sarki zuwa ga bayi iya daga cikin abin da ya shahi tabbatar da tauhidi, domin su ne suke kira abota ma Allah madaukakin sarki. Kadiba a yanda muka yi bayani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman tauhidi ne yasa Allah madaukakin sarki sai da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 13 yana kira akan kawai abota ma Allah shi kadansa, saboda mas'alar tauhidi mas'ala ce wanda take mai girma kuma mai hadari, domin abu kadan ne zaka yi tauhidin ka ya zube, abu kadan wanda bai taka karaya karaya ba kai a tunaninka, amma a wajen Allah madaukakin sarki babban abu ne. Kamar yadda aka samu wani malami da yake karantar da daluban shi wani littafi na tauhidi, ban san sunan littafin ba, littafin tauhidi da yake karantar da su, to an sabke littahin nan so bila adadin ba adadi an sabke an sake sabkewa an sake sabkewa yanzu bayan an kare littafin wata ran da ya dawo sai ya ce kuma a sake koma harkon littafin suka ce malam littafin nan ha an yi shi da yawa mun gane yace kun gane suka ce ai mun gane yace to dama da na hito ina hanya an bani labari labarin da aka bani shine wani bawan Allah ne ya hito yayin yanka domin wani Allah ya yanka wata dabba ba don Allah ba ya kama sunan wani aljani ko wani abu makamancin haka sai suka ce subhanallah subhanallah bai kyauta ba shikenan sai aka wuce wajen yace amma bamu da tabbacin haka ne haru zamu bincika labarin mu gani yanzu a shegari da ya dawo ana Allah Allah aji menene labarin sai suka sake tuna wa malam menene labarin nan sai yace yawa yace labarin nan mun bincika an ce mana ashe ba haka ne ba wai wani ne ya je yayi zina da mahaifiyar shi sai suka ce inna lillahi wa inna subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana suka nuna damuwa da wani abu fiye da labarin da ya ba su na jiya sai yace tab yace gaskiya ba ku fahimci tauhidi ba har yanzu yace wannan labari na biyu da na baku yace iya daga cikin kaba'ira ne manyan laifi manyan zunubai amma bai kai shirka ba shi kuma wannan manyan laifuffuka Allah madaukakin sarki yace yana yafe su domin Allah madaukakin sarki cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta shirka da aka yi da shi amma ma duna zalika yaghfiru yana gafarta ma du abinda ba shirka ba Allah yana iya gafarta amma shirka ce Allah baya gafartawa yace wannan ko labarin da na baku ne yau iya daga cikin abin da Allah yana iya gafartawa yace amma labarin da na baku na je shirka ce ga Allah Allah yace in mutun ya mutu akan ta kuma Allah baya gafarta mishi yace hanzu ku gane tauhidi ba yace mu koma harkon littahi sai aka koma aka sake karantawa saboda at-tauhidi yana da girma kuma yau a wannan lokacin mu duk wanda ya shiga misalan tauhidi zai karantar da tauhidi to billahi allazi sai ya sha wahala me yasa saboda kamar sunna ce ta Allah madaukakin sarki haka idan kadi ba annabawa da suka gabata zaka ga duka wahalar da suke sha akan tauhidin ne kawai annabi Musa akan menene ya sha wahala tsakanin shi da Fir'auna kan tauhidi ne abota ma Allah shi kadai Fir'auna yace a yace babu wani Allah sai shi suka ce to babu Allah sai shi haka yake gawa kadiba ka shi da Allah mutumin da yake shiga dushi malam wai shi zai zo ya ce wai shi Allah ne kai malam dan adam wallahi da mantuwa yake zaka shiga dushi kana kokowa da kashi amma wai kai zo kana cewa wai kai Allah ne ta yaya annabi Musa ya ce ba haka ne ba kai fir'auna da shedancin shi ya kai shedanci ma sai ya ce ni yace eh naji akwai Allah yace amma shine oga wa qala ana rabbukum fa qala ana rabbukumul a'la yace ina yace ai ni ne ubangijinku madaukaki wai ya san akwai Allah amma dai shi shine ogan allolin kai tambada sai gashi lokacin da Allah ya kama shi da ruwa sai gashi kuma ya dawo yana kokarin ya yi imani shi da yace shine Allah kuma yanzu ya ga mutuwa ido da ido wai yana kokarin yami ya tsere to kaga wannan abu ne wanda bai dace ba to Allah madaukakin sarki da ya aiko annabawa bayan dan su yi abin da ya sha su isar da tauhidi kuma Allah madaukakin sarki ya turo su ne dan su kira mutane su isar da sakon Allah madaukakin sarki sannan kuma dan Allah madaukakin sarki ya tsaye da hujja akan bayi dalilin wannan annabawan me yasa saboda Allah madaukakin sarki yana cewa rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul dan kai ya zamanto mutane su riki hujja bayan Allah madaukakin sarki ya aiko da manzanni ma'ana su ce ai ba am aiko da manzanni ba kaga Allah da kanshi ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ai ba za mu yi ma mutane azaba ba sai mun aika musu manzo idan manzo ya je ya yi musu wa'azi ya kira su zuwa ga Allah to wannan sun tsira afwan za a musu mi azaba idan ba su bi shi ba amma idan ba a aika musu kowa ba to wannan su suna cikin abin da ya shahi wanda Allah madaukakin sarki ahlul fatra kenan wanda Allah madaukakin sarki zai jarrabe su a ranar tashin alqiyama idan sun ci jarrabawa Allah madaukakin sarki ya sa su aljanna wanda ba su ci jarrabawa ba kuma Allah madaukakin sarki ya sa su ta saboda shi Allah madaukakin sarki dama tun da ya halice su ya san ina zai sa su To kaga wannan yake nuna ashe bayan dan manzanni su yi abin da ya shahi su zo mana da tauhidi, su karantar da mu addinin Allah, sannan kuma Allah madaukakin sarki ya aiko su ne dan saboda kada mutane su ce ba aiko musu manzanni ba, sannan kuma Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni ne dan mi, dan su fitar da mutane daga duffai zuwa ga abin da ya shahi haske, duhu na zalunci a maida su duhu na adalci, a hasken adalci a hidda su daga duhu na shirka a maida su zuwa ga haske na tauhidi, a hidda su daga duhu na bid'a a maida su zuwa ga haske na sunna. Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa al-Imam Ibn Taymiyyah yake cewa Allah madaukakin sarki ya aiko da manzanni ne dan su kira bayin Allah madaukakin sarki zuwa ga bautar Allah shi kadansa bashi da abokin tarayya, sannan kuma su hane su daga game da bauta ma wani Allah madaukakin sarki. Yace amma wannan shine asalin addini, ma'ana asalin aiko da manzannin shine dama dan su yi liyu haqqiqu tauhida. Kaga kenan tambayar da malam yayi, to wancan kuma su za su zamanto ƙari ne akan wancan. Malam yace tambaya ta gaba, ma hiya kalimatu tauhid, menene ake ce ma kalmar tauhid, kalma ta tauhidi wacce ce kalma ta tauhidi? A littafin da muka gabatar na farko yayi bayani akan kalmar tauhidi, domin da yazo yace ma ma'ana la ilaha illallah, menene ake ce ma la ilaha illallah? Ace la ma'buda bihaqqin illallah, babu abun bautawa da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah. Domin a wancan lokaci na ma hudiyan da ya kamata a fassara wannan kalma, domin zaka ji akwai masu cewa la ma'buda bihaqqin la ilaha illallah sai su ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Wannan fassara akwai dan kuskure a cikin ta, saboda akwai wanda ba Allah suke bauta ba kuma da gaske suke bauta mishi. To kaga kenan ba za ka ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba, saboda akwai waɗanda da gaskiyan suna bauta musu, sai ka ƙara bisa ga cancanta. Babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta, ma'ana wanda ya cancanci kuma bautar sai Allah. Duk wani abin da ake bauta ma kuma bayan Allah, shi wannan bai cancanci a bauta mishi ba, ko da mutanen da suke bautarsa da gaske suke bautarsa, shine kenan la ma'buda bihaqqin illallah. To an ban manta ba a wancan lokacin mun yi bayani akan ita wannan kalmar, saboda malam ya ce mata kalimatu la ilaha illallah a littafi na farko, amma cikin littafi na biyu kaga sai ya ce ma hiya kalimatu tauhid, diddan ya nuna maka kalimatu la ilaha illallah ita ce kalmar tauhidi, sai ya ce hiya kalimatu la ilaha illallah ita ce kalma ta la ilaha illallah. Sannan ita wannan kalma ita ce mafificiya, mafi girman abinda ya shahi annabawa, ko kuma mafi girman kalma da bawa zai hode kenan. Domin ita ce da ka hode ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, in ba a musulunci kake ba, fadin ta haka da kai, ma'ana ka yarda a zuciyarka shikenan ka zama musulmi. Amma koda kana kafiri zaka zo ka ce subhanallah subhanallah baka zama musulmi ba, wannan kalma ita dai ce in ka hode ta zaka zama mi, za ta shigar da kai musulunci. Sannan kuma ita ce abin da ya shahi tushe na addini, kalma ta la ilaha illallah, addinin da annabawa da manzanni suka zo da shi. Me yasa nace addinin da annabawa da manzanni suka zo da shi? Saboda akwai addinan da ba annabawa da manzanni suka zo da shi ba, wanda ake yi a yanzu suna da yawa. Za ka ji mutum wai an ce wai wane ya zo an lakana mishi wai kaza, kai malam mu dai musulunci kadai muka san ana shiga da kalma, ka zo a lakana maka kalmar shahada ka shiga musulunci, amma wai mutum yana musulmi wai sai ya ce ya zo ya karbi kaza, misali ya zo ya karbi dariƙa, wai dariƙa wai kana musulmi ha, wai ka zo ka karbi dariƙa, to shine wani bawan Allah ya ce to yanzu ni dai abin da na sani shine, yace da a musulmi kake, yanzu ka zo sai aka ce Allah kana maka wani abu an ka karbi kaza, shin musuluncin ne ka bari ka karbi wani abu ko menene? Tambaya ce yayi. To ka gani wannan duk abu ne wanda bai kamata ba, wanda kaga wannan ba Allah madaukakin sarki ba manzanni ne suka zo da shi ba, domin manzanni da suka zo Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo har ya koma ga Allah, babu wani wanda yake zagwa ya ce a lakana mishi dariƙa a bashi dariƙa ko wani abu. Duk wanda yazo me ake bashi? Kalmar shahada, ya zama ni musulmi shikenan. Ko a yanzu duk wanda yazo wanda ba musulmi ba, kawai kalmar shahada a bashi shikenan, yaje yayi wanka shikenan na shiga musulunci shikenan, ya zama musulmi. amma yanzu mutum bayan sun mushi wannan kuma su ɗan dariƙa ha bayan an bashi kalmar shahada ha ya shiga musulunci kuma wai sai a ce za a lakkana maka dariƙa to ita kuma wannan ta ina ta samu asali musulunci dai shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma shi wannan mun ga a tarihi tun daga alqur'ani zuwa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun nuna mana duk wanda ya zo zai shiga musulunci kawai a bashi kalmar shahada shikenan ya je yi wankan shiga musulunci ya zama musulmi sai a koya mishi ibadu to shi wannan abubuwan kuma na menene to shi yasa zaka akwai addinan da annabawa suka zo da shi akwai kuma addinan da annabawa ba su zo da shi ba kuma da sunan addinin ake yi Allah kare mu to kaga anan kalma ta la ilaha illallah mala yace ita ce kalimatu tauhid ban so in tsawaita bayani saboda ina so mu je a gurgure saboda wa'annan tambayoyi duka dama kusan kwatankwacin su sun gabata a littafi na horko su'al tambaya ta gaba mala yace ma ma'ana la ilaha illallah yace ma'anaha la ma'buda bihaqqin illallah ma'ana ita wannan kalma shine la ma'buda bihaqqin babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta illallah sai Allah madaukakin sarki yasa zaka ga annabawa gaba ɗayan su Allah madaukakin sarki yana musu wahayi ne akan wannan tabbatar da wannan kalma ta la ilaha illallah shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun kaga Allah madaukakin sarki yace buma aiko da wani manzo kafin ka ba kai annabi sallallahu alaihi wasallam buma aiko da manzo ba kafin ka kowanne manzo idan muka aiko illa nuhi ilayhi fate sai mun yi abin da ya shafi sai mun mushi wahayi wani irin wahayi shine annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah ku bauta ma Allah madaukakin sarki wannan shine abin da annabawa gaba ɗaya suka zo da shi to kaga shi yasa malamai suke cewa ita kalmar la ilaha illallah bangare guda biyu ne la ilaha da illallah la ilaha bangaren abin da ya shafi nafiyun ma'ana korewa sannan kuma da illallah da abin da ya shafi isbat can da kace la ilaha illallah kenan ka kore nafiyu jami'i ma yu'badu min dunillah ka kore duk abin da ake bauta ma abin da ake bautawa koma bayan Allah kai har Allah ka kore domin duk wanda yace la ilaha yayi shiru to akwai matsala kenan kafirci ne wannan kace kawai babu abin bauta kai shiru wannan kafirci ne domin ka ce har Allah kenan ba abin bauta ne ba shi yasa dole sai ka hode ta a lokaci guda la ilaha illallah ma'ana babu abin bauta kace duka babu sai kace illallah sai kadai Allah shi kadan sa duk wani wanda ba shi ba kuma shi wannan bai cancanci a bauta mishi ba to kaga wannan shine bangare guda biyu na ita wannan la ilaha illallah idan malamai sun yi ta bayani akan abin da ya shafi Allah tauhidi ita wannan kalma ta la ilaha illallah Allah madaukakin sarki wanda ya cancanci abota mishi ta yaya saboda shine ya halicce ku ashe duk wanda bai halitta ba bai cancanci abota mishi ba Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ko ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم في سوره البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني دينا كرنتوتا ده هركو كينن كاغا الله مدوكين سركي يتي يا كو ونه كاي ايماني اعبدوا ربكم كبوتا ما اوبنجينكو تو انن da Allah madaukakin sarki yayi shiru anan ayan nan ta tsaya daidai nan to da akwai matsala saboda me saboda kenan ba a san wane ne ba ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku sai Allah ya ce ubangijin nan naku shine me allazi khalaqakum domin suna cewa idan allazi tazo tana nihin abin da ya shi alhasr wanda ya halicce ku shi kadai ne ya halicce ku ashe za ku bauta ma Allah ne saboda ya cancanci a bauta masa sannan dan tsoron azabarsa kuma dan kwadayin abin da ya shahi rahamarsa to Allah shi ya halicce ku ashe duk wani wanda bai yi halitta ba ashe shi bai kamata a bauta mishi ba to da ka cire Allah madaukakin sarki ko to ba wanda ya cancanci a bauta mishi rana wata duk da ake bauta musu duk shirme ne mala'iku hatta ɗan adam ko annabawa da wasu suke bauta ma duk wannan shirme ne ballantana kuma yanzu ana bauta ma wasu wa'inda basu ma kai wa'innan falala ba zaka ga mutum ne ya zauna malam yana da sunan bautar wani yake kamar Allah yake bauta amma ba Allah yake bauta ba wanda zai zo gaban kabari yana yawa ne kai mini kaza ka jiba ka gafa ya Allah wai bai cewa ya Allah kai mini kaza zai ce yawa ne wai wanan wa bai hana kanshi mutuwa ba shi wanda ake roƙon bal in banda toshewar basira gashi cikin kabari wa kasa ta danne shi kai kazo kana cewa wai ya wani ka taimaki to ya akan ya mutu ya akan ya mutu kai kazo wai wannan kabarin sai an yi magana sai su ce a ai wannan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ai ba wai bautar su muke ba a muna zuwa ne su dan mana kamun kawa su isar da mu zuwa ga Allah wa yace maka Allah madaukakin sarki wa wannan mas'ala ce mai girma Allah da kanshi ha da sai yayi magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yana iya roƙa wa mutane gafara da yawa zaka zo Allah Annabi ya roki gafara yace ya Allah ka gafarta masu wane misali lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Taif da ya je garin Taif mi akai aka hada shi da ɗan gari marasa hankali da sauran suka shefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'ika yaso yana tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam mi za a yi musu mi yace yace ya Allah ka gafarta musu saboda su bisan mi wane ne ni ba to ka gani manzon Allah yana roƙa ma mutane gafara amma da Allah ya tashi magana akan Allah akan addu'a da bawa zai yi sai Allah yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kadiba kaga ha malaman tafsiri da suka zo tafsiri sai suka ce kaga wa qala rabbukum manzo Allah Allah madaukakin sarki yace ubangijinku yace ud'uni ku roke ni ba a ce faqul ya manzo Allah kace da su Allah zai gafarta musu ba a'a kawai ud'uni ku roke ni astajib lakum zan yi mi zan amsa muku amma kaga mutum wai iya karanta wannan ayar malam amma wallahi ba iya bambance irin wannan abubuwa wai ba a ce kada ka taya ka ce wani ya maka addu'a ba abu ne mai kyau wanda kake keta za mu shi zato dan ka ce ya taya ka da addu'a abu ne mai kyau amma haka sani wallahi ba wanda ya kai ka husanci da Allah sama da kanka sannan kuma ba wanda ya san matsalarka ba wanda ya yi ka sanin matsalarka ba wanda ya yi ka sanin bukatuwarka in ba Allah da ya halicce ka ba to da yaushe zaka je ka ce wane kai min addu'a wai kaga mutun ya ce wane da Allah ayi mana addu'a sai je ya ta kwana to da kace yayi maka addu'a menene kake so shi bai san me kake da bukata ba ha Allahumma illa zai ce ya Allah ka biya mishi bukatun shi na alkhairi ne shikenan abin da zai iya cewa amma kai idan da zaka zo addu'a ai zaka bayyana ya Allah kaza ya Allah kaza ya Allah kai mini kaza ka bani kaza to shi yasa Allah madaukakin sarki yace in kuka kira ni zan yi mi sannan kuma Allah madaukakin sarki bayan wannan ayar kuma sai ya faɗi wata aya jazakum Allahu khairan malam Yusuf sai Allah madaukakin sarki yake cewa saboda akwai inda za su zo suna tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kaga anan wannan aya ce ma nake nema na karanto wancan ayar kaga ba a ce fa qul inni qarib ka ce musu ni a kusa nake a'a sai Allah yace kawai wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce ka ce musu ni ina a'a kawai fa inni qaribun ni a kusan su nake ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira a lokacin da ya kira ni wai duk wannan abin da Allah yake gaya maka amma kai ka je wajen kabari wai kana wani ya wani kadima kaga ha afala ta'qilun mana abdullahi mutane ba ku hankalta kadiba kaga tsakani da Allah Allah shi ho ya halice ka satin da ya wuce mun ba da misalin wannan mutane da suke roƙon Allah su biyu kadiba kaga gudan wai shi ya zo wai ya tare mishi wai roƙon Allah da yake wai Allah ba zai saurare su su biyu ba wai sai ya dauki abin da shi yake da bukata ya bashi yace ba kaza ne kake roƙo ba yace to gashi nan kai je ka shi bai san ba tuni Allah ya karba addu'a shi ce shi yana nan yana ta shirme to shi Allah yace karo ina kusanka idan ka kira ni kuma zan amsa maka to me kake jira kuma amma kaga mutun ya rikice yana can yana ta wasu abubuwa Allah madaukakin sarki ya kare mu sannan wannan kalma ta la ilaha illallah tana da falaloli masu yawa daga cikin mafi girman falalarta shine kamar falalar da na ambata cewa sai da ita ne mutun zai shiga musulunci wannan ita ce falalarta sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mutu karshen maganarsa ta kasance la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dakhala aljanna duda an kawo shi da fi'ili madhi ya ma shiga aljanna tuni saboda mi saboda Allah inna Allah la yukhliful mi'ad Allah ba ya saba alƙawarinsa amma duk da haka dan mutun ya cika da kalmar shahada ba za mu ce mishi dan aljanna ba sai dai mu ce muna kyauta da zato saboda shine wannan aqida ta ahlus sunna wal jamaa sannan kuma daga cikin falalolinta ita wannan la ilaha illallah akwai hadisi da hadisi ne qudsi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah da kansa yake cewa annabi Musa yace ya Allah ka gaya min wata kalma wadda zan ringa roƙonka da ita zan ringa ambatonka da ita sai manzon Allah sai Allah madaukakin sarki yace kul ya Musa la ilaha illallah ya kai annabi Musa ka ce la ilaha illallah sai annabi Musa yace kullu ibadika yaquluna hadha yace ya Allah ai duk bayinka suna fadin wannan kalma ma'ana ba wai dan yare ne kalmar ba annabi Musa a'a kamar shi yana so a bashi wani zikiri ne wanda zai me yake da su ya khusuhu wanda zai kebance shi shi kadai wanda zai ringa yi sai Allah yace ka ce la ilaha illallah to da Allah madaukakin sarki ya ga ya fado haka sai Allah madaukakin sarki yace ma annabi Musa cewa ita wannan kalma ta la ilaha illallah yace da za a dora ta fi kiffatin a me yake da suna ma'auni sikeli bangare guda shine ake ce mala la balance ko cove ne mala blai beko la balance kenan balance in an zo an dora a bangare guda na sikeli sannan sai Allah yace wala ilaha illallah fi kiffa afwan law anna samawati sab'una haka ne hadisin yake sai Allah yace annabi Musa dafa wannan sammai guda bakwai kin wa amirahunna ghairi Allah ya ce da wa'inda suke rayuwa a cikin sammai guda bakwai amma sai Allah ya ce ghairi banda ni dan Allah me zamu fahimta wannan hadisin cewa Allah yana ina yana sama saboda Allah ya ce da dai za a dauko sammai guda bakwai gaba dayan su wa amirahunna da dukkan wa'inda suke cikin su ghairi banda ni wai amma in ka zo ka ce Allah yana sama a ce kayi ma Allah makani to shi wannan hadisin karyata shi za a yi ko shi ma hadisin nan to Allah da kanshi da ya hodi in ma me kake nihi din Allah madaukakin sarki yana sama amma kuma yana tare da kowa bi ilmihi da ilminsa da kudrarsa duk abin da kake yi Allah yana ganin ka zaka kuma Allah madaukakin sarki yana ambatawa inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da abin da ya shahi masu hakuri haka zaka ga Allah madaukakin sarki yana ambatawa ma'ana Allah madaukakin sarki ya ce mana da yana sama to kaga Allah ya ce dukkan samman nan guda bakwai da duk wa'inda suke cikin su amma banda Allah kursiyu yana ciki mala'iku duka suna ciki tekun nan yana ciki duka a dauko su wal araduna sai Allah ya ce da kuma wannan kasan guda bakwai su ma a dauko su da abin da yake tsakanin sama da kasan duka fi kiffatin a dora su a bangare guda na ma'auni na sikeli kenan sai Allah ya ce wala ilaha illallah fi kiffa kuma a dauko la ilaha illallah ita ma a dora ta a wannan bangaren na guda sai Allah madaukakin sarki ya ce malat bihinna la ilaha illallah wallahi kalmar la ilaha illallah sai tarin shayi wannan duka duk nauyin sama da kasa ka dibi kasa dai yanzu an ce ka dauki 25 kilo na kasa malam ka shiga uku to amma kasan nan dukan ta guda bakwai da sammai da duk kowa dake ciki banda Allah a dora amma Allah ya ce kalmar la ilaha illallah sai tarin shayi duka wannan nauyi sai ta yi su nauyi amma wa la ilaha illallah kin da aka yi ta da gaske malam abdullahi akwai la ilaha illallah kin da ba da gaske ake yi ba kware da gaske malam abdullahi akwai wanda zai zo kawai yana la ilaha illallah la ilaha illallah gashi nan ya hode ta a baki amma abin da yake aikatawa yana warware la ilaha illallah me kake nihi da la ilaha illallah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba wanda ya cancanci a bauta mishi sai Allah, ba mai badawa sai Allah, ba mai azurtawa sai Allah, ba mai rayawa sai Allah, ba mai kashewa sai Allah. Kuma sai a ganka kashe wajen wani kana cewa wani arzuta ne, ku ne ai masu arzutawa, ku yi min kaza, ku yi min kaza, ka warware la ilaha illallah yanka. Ko a ganka wajen boka kashe ka warware la ilaha illallah yanka. Ma'ana ita la ilaha illallah wai a banza ne su abin da ya shi Abu Jahl suka kasa karban la ilaha illallah, ba a banza suka kasa karban wannan kalmar ba, saboda su sun san me ake nihi da cewa la ilaha illallah ne. Wai haka ji mutum wai a yanzu zai kai malami a dariƙa, malami babba, wai ya hito yana magana, wai yana cewa wai la ilaha illallah take da wai sharuɗa wai da nawaqidu, yace la ilaha illallah kin take da sharuɗa da nawaqidu. To menene ya hana su Abu Jahl menene ya hana su musulunta? Ba dan saboda sharuɗan nan nata ne ba, ta cewa ai sun bayyana cewa aja'ala al-alihata ilahan wahida, haba ya rasulullah, kawai duk wannan allolin da muke bauta ma kamar da su Allah guda daya. Ha, inna hadha la shay'un wajab, suka ce kai wannan ai wani abun mamaki ne, abun mamaki ne, duk allolin da gare mu ka ce ba mai yi sai Allah kadai, suka ce kai wannan abun mamaki ne, ba zai yi ba, tare da cewa kuma ƙarya suke fa. Saboda Allah ya ba mu labari, in suka shiga wahala matsi, billahi lazi sun san Allah kadai ke yi. Karshen suratul ankabut da Allah madaukin sarki yace fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, Allah yace idan majo suka shiga cikin abin da ya shafi teku saman bato, saman kolokolo, jirgin ruwa, sai suka ga alamar jirgin ruwa zai fadi, Allah ya ce da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, kuma Allah yana magana akan mushrikai ne a wannan lokacin, suna kiran Allah, suna tsantsantar da addini ga Allah, ma'ana ba mai yi sai kai ya Allah, ya Allah ka cece mu, haka suke cewa. Haka Allah ya ba mu labari a cikin Al-Qur'ani, kaga ba ma hadisi ne ballantana ka ce wannan hadisin bai inganta ba, aya ce ta Al-Qur'ani, to Allah da kanshi ya bada, kuma ba wanda ya san zukatan mutane sai Allah, to shi da ya san zukatansu shi yake faɗin abin da suke faɗi. Yace amma falamma najahum ilal barri idahum yushrikun, kai malam taurin kai irin na kafirai. Allah yace idan suna cikin matsayi za su roke mu, in mun tsiratar da su kuma sai su koma shirka, sai su ce a ina ai ba mai taimako sai Lata sai Uzza, su ne masu taimako. To kadiba kaga ha, wannan dalili yasa suka ki karba musulunci, ba wai dan bu su san mi kalmar la ilaha illallah take ne ba, ashe kalmar la ilaha illallah tana da nawaqidu, kai ne kawai da kana cewa la ilaha illallah shikenan ka ringa zuwa wajen boka, kuma ka zo ka ce wai la ilaha illallah in ka bata warware ba, a to menene hukuncinka? Kana karanta la ilaha illallah kuma kana bauta ma wani Allah, kuma ka ce la ilaha illallah in ka tana nan, shubuhar da nake so in kore anan ya koyan uwa, saboda kun san yanzu zamani ne na shubuha, cewa wai sai ka ji mutum in an ce kaza duk wanda yayi kaza hukuncin shi shine ya kafirta, sai a ce wai ka kafirta wani, a'a ku saurara, baka ce wani ba, ce kai mai yin kaza, shi yasa da Allah ya tashi ma yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, bai ce wani ba, ce ai wanda ya shirka, duk wanda ya shirka, da aka ce duk wanda ya shirka Allah baya gafarta mu saboda ya bar musulunci, sai kai zo kace ha ai an kafirta ka, me kake ni, ashe ka yi shirka kenan, abinda kake ni kenan, ba wai kafirtawa ne akai ba, a'a shi Allah ya ce me kaza ne kawai, shi yasa iya daga cikin abu duk wata duk abinda ya shafi hukunci zaka ga na shari'a, Allah madaukin sarki ba zai ce kaza 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 ba, wani ba za a bayyana ba, cewa za a yi mai irin aiki kaza, to in an ka bayyana to ai hukuncin zai tsaya gare shi ne kadai wanda aka bayyana, amma in aka ce mai yin kaza ma'ana har ranar tashi alkiyama. Da Allah madaukin sarki ya safkar da suratul munafiqun, da Allah ya yi magana akan munafikai, mi Allah madaukin sarki yace idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah, sai Allah madaukin sarki yace wallahu ya'lamu innaka larasuluhu, sai Allah yace wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibuna, ai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafikan sun zo sun ce sun yi imani da shi amma ƙarya suke, Allah bai ce suwana da suwana suwana munafikan nan ƙarya suke ba, sai ya ce a wallahu yashhadu innal munafiqina, munafikai na koda yaushe ƙarya suke, to haka zaka diba zaka hukuncin Allah madaukin sarki haka ne yake. Duk wanda zai yi abu za a ce wanda yake kaza ba za a kama suna ba, shine ai hikimar. In an ce a kama suna, da za a kama suna, wallahi jama'a da alqur'ani sai yayi haka girma. Saboda munafikai, mutun nan akwai munafikai a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in aka fara zana sunan su kadai tun daga ogan su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, kadiba kaga sunan shi ha Abdullahi sunan shi ha, amma saboda munauti daga cikin manyan sunaye na Allah wanda suna ne wanda Allah ya fi soyuwa a gare su, Abdullahi haka sunan shi, amma shine shugaban munafikai. To haka ne ya kamata, inda Allah yana bayyana wanda yake kaza, wane da wane da wane, wallahi da alqur'an nan zai fi yawa, sai yayi yawa. To amma sai a ce su wane, mi Allah madaukin sarki, zalikal kitabu alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, ai akwai masu tsoron Allah, masu kiyaye dokokin Allah a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da Allah ya sabkar da aya, da sai a ce hudan li wane da wane da wane da wane da wane da wane, saboda su ne masu tsoron Allah. Amma sai Allah ya ce hudan lil muttaqin, shiriya ce ga waɗanda suke almuttaqin, masu tsoron Allah. Mi Allah madaukin sarki yace, sai yace mi alladhina yu'minuna bil ghaibi, ashe ga sunan sifar su, alladhina yu'minuna bil ghaibi, sune wanda suka yi imani da gaibi, ma'ana a lokacin sahabbai duk wanda suka yi imani da kaza sun shiga ciki, lokacin da ba na sahabbai ba, da baya waɗanda za su zo irin mu, duk wanda ya yi imani da gaibi shi ma ya shiga ciki, ba za a bayyana ba. Amma sai kaga wai mutum, wai in an zo an ce wanda yake kaza, sai a ce wai ya ce kaza, kuma sai a ce wai mutumin da yake la ilaha illallah kace mishi kafiri, wallahi za a iya samu. Saboda ba da gaske yake la ilaha illallah kin da yake hodi ba, yana hodi ne kawai bai yi imani da ita ba, ko kuma yana aikata wasu abubuwan da su suke warware la ilaha illallah kin. Ko yau za a iya sanya abin da ya shahi doka a ƙasa, duk wanda ya aikata kaza, ma'ana misali yanzu Allah a ƙasa za suna ana iya cewa an huddo doka akan kaza, ko kuma ƙasa kaza za ta yi abin da ya shahi kart da ake yi, kart d'identité, takardar zama dan ƙasa, ko ta shaida kai dan ƙasa ne, idan ka zo a hanya ka gwada a gane cewa kai dan ƙasa ne, ka huce. To wannan abin da ya shahi ita wannan takardar ko wannan kartikin, akwai lokacin da tana iya mi, tana iya expire, ko babu lokacin da take expire. Sannan kuma zaka iya zuwa ka sake ta, ko ba zaka iya zuwa ka sake ta ba, ma'ana wai ba dan ina kwatantawa da wannan ba, dan ina so in kam abinda hankalin mu zai dan gane ne. Zaka iya zuwa ka aikata abinda zai warware wannan. Misali an dauke ka ma'aikata, ma bari mu she wannan, sai aka ce ga dokokin ma'aikata nan, duk wanda yake kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza, ma'aikata za ta dauki hukunci akan shi. Sai kace to shikenan, yanzu sai kaje kai kake karantar da mutane ma su kiyaye wannan abin da ya shahi abubuwan, kana cewa ai ma'aikata ta ce kaza 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 da sauransu, amma kawai sai a kama ka, ka saba wannan abin da ma'aikatan nan suka rubuta, shi zai hana a ki maka hukunci. Sai a ce a ai kai in ka zo kama har da ce wannan dokokin zaka zo ka faɗi, sai a kyale ka, a'a da ka taka wannan dokar zai warware wannan abin naka da kai imani da shi. To haka ita ma la ilaha illallah, saboda ka ce ba mai yi sai Allah, kuma sai a ganka kana zuwa kana cewa wane yana yi, wane yana iya kashe, wane yana iya rayuwa, kaga akwai matsala kenan. A takaice yan uwa, kadan daga cikin falaloli na kalmar la ilaha illallah kenan. Bala bala, akwai lokaci tambaya ta gaba, naga tana da za ta dauki bayanai masu yawa, saboda mallan yace wa ma ma'ana Muhammadur Rasulullah. Za mu tsaya nan sai idan Allah madaukin sarki ya kai mu sati mai zuwa, sai mu dora akai. Sai dai abinda zan dan fada daga karshe shine jan hankali gare mu gabaki daya, musamman mu ƴan uwa da muke abinda ya shayi kasar Niger, saboda a sanin kanmu ne a yau, musamman mu da muke nan garin Niamey, shiya wajen 0R20 ko 21 abu haka, aka samu me yake da suna harba harbe, sautin harbi da sauransu, musamman waɗanda suke wurare irin su Yantala kusa da Pale, Pale Presidential, da waɗanda suke kusa, duk ungoyin da suke kusa da hilin jirgi sun ji wannan abubuwan, kai har ma waɗanda suke nesa sun ji ana ta musayan wuta tsakanin abin da ya shahi halbi na makamai da sauransu, halbi da ake yi. to wannan nike jan hankalinmu akan mu cewa kasan mu tana bukatar addu'a domin a iya abinda muka ji labari cewa tentative ne na kudeta kuma wannan abun bai bari ba bai tsaya ba kenan ashe abinda ya kamata shine mu ci gaba da addu'a kasan mu tana da bukatar addu'a Allah madaukakin sarki ya kare kasan mu Allah madaukakin sarki ya zaunar da kasashen kasan mu lafiya da sauran kasashen musulmai gaba daya duk wasu wanda suke kokarin raba kasan mu Allah madaukakin sarki kada ya ba su galaba akai duk wanda suke akan tabbatar da adalci akan abin da ya shahi kasan mu kuma za su bada gudunmuwa wajen ci gaba da addinin musulunci ya Allah ka ba su nasara tare da cewa jan hankalin da nake so in yi shine ya ku ƴan uwa mu sani cewa shi irin wannan lamari na ƙasa ko kuma kwanciya hankali ko ci gaban ƙasa da sauransu abu ne wanda yake da buƙatar lokaci wannan an sani sanin kanmu ne tun daga lokacin da 1960 aka ce an ba ƙasashen mu independence ma'ana zaman kansu kenan ko suna da yanci saboda a da ba su dauki ƴan Afrika masu yanci ba an ce an ba mu yanci amma tun daga wancan lokacin a da kwai shugabanni da ake zaba ta hanyar election da ake yi a shirye zabe a zabuwa ne a zabuwa ne a zabuwa ne kokari suke su yi mi su gyara ƙasa ko ba haka ne ba amma shekaru nawa aka dauka ba a gyara wannan ƙasa ƙasar ba ta gyaro ba to ya ku ƴan uwa musulmi abinda nake so in gaya mana shine mafi yawancin wasu daga cikin mu hakurin mu ya kai ƙarshe ba mu da hakuri saboda tsakani da Allah zan yi magana wannan gwamnati da ta dauki mulki da suka yi ku shekara uku ne suka yi duka a yanzu 2006 ko a ce suna cikin shekara ta hudu ko ba haka ba abinda in ka kwatanta da shekarun da aka yi 10 ko 20 ko 30 ko 40 a baya wannan dai gyaran Niger din shine ho a kusan shekara 40 da wani abu duk ba a yi ba to ya ku ƴan uwa musulmi taya shekara uku nan za su tabbatar a yi wannan gyaran a shekara uku tsakani da Allah abinda aka bata yaya ne ne za a iya gyara abinda ba a gyara a sama da shekara 40 ba a ce a shekara uku a gyara tare da cewa kuma ƴan uwa mu gane cewa ƴan siyasa a da da suke mulki babu ƴan kasashen waje irin su kasar Faransa da sauransu ba sa kontur su ma'ana ba sa kishiyantar su suna tare da su ba su kirkiro munafici da wasu abubuwa ma'ana suna tare da su amma duk da haka ba a samu gyaran ba yanzu kuma gwamnatin nan ita tana fama da ƴan ta'adda kuma ƴan ta'addan na cikin mu na sha bayani na taba yin bayani anan mafi yawancin matsalar kasan mu sune ƴan ta'adda na cikin mu munafikan cikin mu wanda su ne muna roƙo Allah ya mana maganin su tare da akwai munafikan cikin mu akwai wa'innan ƴan kasashen dan naji discourse king Macron shugaban kasar Faransa yana cewa ai kafin ya sauka daga mulki sai ya kai ƙarshen IOS din nan kasashen nan guda uku Mali Burkina Niger a kullum burin su shine su tada tarzoma da sauransu a kasan mu a wannan yanayin ga matasa suna son aiki ga ƙasa tana son gyara hanyoyi suna son gyara makarantu suna buƙatar a gyara karantarwa komai yana buƙatar gyara duka wannan a cikin kan gwamnati take taya muke tunanin wannan ƴan shekarun su ba su dama su iya yin wannan abubuwan tabbas lokaci abu ne na lokaci amma kuma ba wai shike nuna cewa an sun yi kuskure a kyale su ba a duk lokacin da suka yi kuskure su ma za a gaya musu sun yi kuskure wannan haka ne amma mu abinda yake namu shine mu ci gaba da hakuri mu ci gaba da addu'a kuma ƴan uwa wai gyaran ƙasa ba wai gwamnati ce za ta gyara mana ƙasa ba sai mu da kanmu mu kanmu mun tashi mun gyara ƙasar mu anan zan bada misali game da mu lokacin da aka yi ruwa zaka ga idan ruwa yana taruwa a titi a unguwa saboda yanda kamar tunanin mu ne malam baya yi wani lokaci hanya ce a da kwai ruwa a da kwai a hanya amma zaka ga mutum ya shiga mota ko saman moto ya shiga ruwa da gudu watakila akwai wani a zaune sai watsa mishi ruwa tare da ya ganshi zai watsa mishi ruwa ko aka bai kawo ba bal a'a kai kai ne kofar gidanka ana iya samun hanya da moto zai hau ko motoci su wuce ba su shiga cikin ruwa ba saboda watakila ruwan akwai rami mota su in sun shiga za ta tsaya sai ka kawo duwatsu ko tayoyi ka tare hanyar nan wai wai ba za ka bar ɗan uwanka su bi su wuce ba wai su bi cikin ruwan nan kai kuma in ka zo ba za ka iya bin cikin ruwan nan ba kuma kai ma so kake in ka tayi wani waje inda adakwai irin wannan matsalar kai ma a dan mutsa ma ka huce ɗan uwa wallahi mu ne wa za mu gyara kanmu ba wai gwamnati ce za ta ci gaban ƙasa ba wai kawai ayi gini bane ba fa a samu kuɗi ba shine ci gaban ƙasa ba babban abin da ake so game da ci gaban ƙasa shine hankali tunani ya zamanto muna son junanmu muna taimakon junanmu to wannan ba su haduwa dole sai an yi hakuri kai hakuri a bi kohar gidanka a huce na dan lokaci ne duka damana wata uku hudu ne menene a ciki hanyoyi suna bukatar gyara akwai masu kudin da unguwa za su iya gyara amma ba su shi ba akwai a cikin unguwa wanda za su iya kai ba wai sai masu kudi ba ɗan uwa wallahi da a ce tsari ne ya kamata mutane su yi makansu ɗan unguwa unguwar ku ce waje yana cika hanya in an zo titin kuruwa yana cika ya dame ku da saburo da cututtuka da sauransu ku da kanku kuna iya makanku magani za ku iya hada kuɗi ku shirya shekara guda kafin damana ta zo ku ringa asusu me kaza me 20 me 30 a kawo lateris ko na makamancin haka kafin lokacin ya zo kun tara dan wasu kudade ku yi mi ku sanya za ku iya amma jira ake kowa jira yake gwamnatin nan ita za ta zo ta yi to taya za mu ci gaba tare da cewa dole wai kasashen da suka shiga ba irin su America da muke ga sun ci gaba irin su abin da ya shahi Russia da ake ganin sun ci gaba wai kawai gwamnati ce kadai ta tsaya ba eh gwamnati ta yi abin da ya dace amma kuma hada su kansu ɗan kasar sun taimaka masu kudin su za su gyara waje za su yi kaza za su bude ma'aikatu za su yi kaza to da haka ne za a ci gaba amma muna kyamata junanmu muna zalunta junanmu ta yaya za a yi mu ci gaba za ka je neman wani abu ka cancanci a ɗauke ka amma saboda baka da hannun rogo shikenan sai a barka sai a ɗauki wanda yake da me yake da suna hannu dogo ma'ana wanda ya san wani yanzu sai ka san mutum sannan za a iya ɗaukan ka a ma'aikatu nawa ne ma'aikatu yanzu hatta na gwamnatin wanda in baka san kowa ba kai ba kowa ne ba za ka je ka aje dosiyanka a banza sai ka san wane amma da wane ya kai dosiye malam shikenan an kare ga wanda ya cancanta ba za a dauke shi ba sai dai a dauki wanda wani ya kawo duk da haka ne kasa ta bace kuma har yanzu da muke tunanin wai gyaran muke har yanzu akwai matsala kuma mu da kanmu mukin shi yasa wallahi ɗan uwa mu yi hakuri mukin mu ne ba mu yi mu ne matsalar wani za a yi noman shi minister a wata minister ɗan uwan shi na kusa kowa kallon shi yake waye nemo mishi aiki ba tare da wasu sun cancantan ba in baka musu ba za su ringa zagin ka in baka ba su aiki ba a'a ba za a yi tunanin cewa a'a akwai wa'inda suka aje dosiye yanzu so ake kasan mu ta koma lafiya lau ta koma gaskiya to yanzu duk wanda suka aje dosiyen su ayi examinan dosiyen su ayi examinan me yake da suna nivo kinsu a zo a yi a gani wane ne ya cancanta a ɗauke shi shine za mu ci gaba amma ta hanyar magudi da hanyar abin da ya shahi ƙarya da sauransu wallahi ba za mu taɓa ci gaba ba to shi yasa nake jan hankalinmu mu kanmu wallahi sai mun yi ma kanmu adalci sai mun taimaka ma junanmu in dai muna so mu ci gaba Allah madaukakin sarki ya ƙara zaunar da ƙasashenmu lafiya Allah madaukakin sarki ya shirye ɗan ƙasashenmu talakawanmu mu kuma Allah madaukakin sarki ya cire shi shugabanninmu domin kowanne da nashi matsala kowanne da nashi laifi Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ba shugabanninmu ikon yin adalci game da abin da ya shahi talakawansu mu kuma talakawa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yi musu biyayya sannan kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen isar da magana zuwa ga su wannan shugabannin Allah madaukakin sarki ya wanke musu zukatansu domin mafi yawanci wallahi wasu abubuwan duk wannan wani konseye da ake ko kuma ma a ce depute da ake zaka ga mafi yawancin wannan ga matsalar al'umma amma ba za su iya zuwa su ga mu gwamnati matsalar al'umma ba me yasa kai malam abubuwan suna da yawa lokaci ya tafi nan ya kamata in dakata abinda na faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya samu yi tarayya cikin lada inda nayi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mai Allah madaukakin sarki ya zaunar da kasar mu lafiya Allah madaukakin sarki ya ƙara sanya mana kwanciyar hankali a cikin kasar mu Niger ya kuma sanya kwanciyar hankali a duk sauran kasashen musulmai gabaki daya duk wasu waɗanda suke kokarin kawo ƙarshen wannan kasa su hana mu addini a wannan kasa ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai ka san yanda zaka yi da su in suna shiriwa ya Allah ka shiryar da su idan ba su shiriwa ya Allah kai mana maganin su kai mana abin da ya dace da su ya Allah madaukakin sarki ya Allah waɗanda suke cikin mu ake kokarin hada kai da su a cuci al'umma a Niger ko a cuci Niger gaba daya ya Allah ka mana maganin su Ya Allah ka shirye su idan masu shiryuwa ne idan ba masu shiryuwa bane ya Allah kai mana maganin su waɗanda ma ba cikin ƙasa suke ba suke kokarin sai sun ga ƙarshen wannan ƙasa ya Allah ka mana maganin su ya Allah in suna shiryuwa ka shiryar da su in ba su shiryuwa kuma ya Allah kai ka san yanda yafi dacewa da su ya Allah ka mana maganin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi